da shimfada bane so to shi fa ba kudi bane so so fa ba kyau bane so kashi fa ba ado bane so ba abun gudu bane so lallai ba fada bane so gashi bangaren Allah kari ya alaka tana ce so tari wadan suna riko ne jari kamar kudi suna son asiri amma ana ta so ba tsari shi kanshi so yana ja gura dan gashi ya rike hannu in ka ji kauna maganar aure ce maganar so maganar ba cikin zuci ya kanka zuci ka ji daɗi ya kamar ka daji yana nan da daɗi so yayya ka taɓa shigarsa sai ka ji fa daɗi in ka yi dacen samu ya fi zama daɗi wani yana so ya siyai ne da yawan kuɗi ni asani na so ya zo na yawa faɗi kai tunani domin kyakkyawan maɗi mun yi so don alama don cutawa ba don cutawa gaskiya tana da ƙarfin kori ƙarya zuciya tana rufo kuma ba ta sanya wasu na gaba-gaba wasu na jabaya mai farin ciki a soshi.